abinda ake kira ibari a mustalahul hadisi shine a jarraba abinda mai ruwaya ya ruwaito shi, mai ruwaya ya ruwaito hadisi, sai a dauki hadisin nan a bincika a gab har sharatin rawi jawabu fihi, yalla wani mai ruwaya din ya yi tare da mai ruwaya a wajen ruwaito shi hadisin nan da shi ya ruwaito wannan mai ruwaya, akwai wani ba da ya ruwaito shi ko kuwa bihijitu biyar idan wanda yake ya isa a yi isina ya zama ya yi tarayya da shi, aka samu wani wanda ba abin jefarwa ba ne gaba daya ko da dai akwai rauni a cikinsa, wato wanda hadisin sa iya kwamawa da wani ya zamo hadisin ya karfafa, ba wanda yake ya yi rauni kwarai ya wuce a ce a kwama da wani ya karfafa ba, yau dai zamo kamar wannan ya yi tarayya da shi a wajen ruwaito hadisin, ya zamo ya yi tarayya da shi a wajen ruwaito hadisin daga akoko ya yi tarayya da malam da wato wanda yake malaminsa, misalin na farkon kamar hadisin da Qutaybatu bin Sa'id ya ruwaito daga Imam Malik, Malik daga Nafi daga Abdullahi bin Umar, sai aka ga ai ga Imam Shafi'i ma ya ruwaito hadisin Imam Malik, kaga ya yi tarayya kenan da Qutaybatu bin Sa'id, shi Qutaybatu bin Sa'id ya samu wanda ya goya masa bayan ruwaito hadisin daga malaminsa, ko kuma ya zama a'a ya ruwaito ne daga malamin malaminsa kamar hadisin da shi Qutaybatu bin Sa'id ya ruwaito daga Malik daga Nafi daga Abdullahi bin Umar, sai aka samu wani ya ruwaito shi daga Laysu daga Nafi, kaga sun yi tarayya ne akan Nafi malamin malamin ko kuma saboda haka kamar hadisin da shi ma mutum ya ruwaito daga Malik daga Nafi daga Abdullahi bin Umar, sai aka samu wani ya ruwaito shi ta hanyar Salimu daga Abdullahi bin Umar, to sai a ce nan sun yi tarayya a saman malamin malamin ma, to wannan sai a ce an samu mutaba'a wadda take an karbo ta, wannan mutaba'a ce wato in ya zamo a malamin ne ma kai zai, to sai a ce mutaba'a ce wadda take tamma, idan ko ba a malamin ba ne to sai a ce mutaba'a ce amma kasira, mutaba'a ce kasira ko yaushe ita mutaba'a dai ta zo tana karfafa hadisi, tana kara karfin hadisi illa iyaka mutaba'a tamma ta fi karfafa hadisi fiye da kowace, saboda misali hadisin da shi Qutaybatu bin Sa'id ya ruwaito daga Malik, aka samu Shafi'i ma ya ruwaito shi daga Malik, kaga ya kara kore yiwuwar sai Qutaybatu bin Sa'id ya yi dimuwa a ruwaito hadisi, tunda duk kiyayewa mai kiyayewa akwai yiwuwar a ce ya yi mantuwa ko ya yi dimuwa, to amma aka samu wani ma ya faɗa ai sai ya zama yiwuwar mantuwar ta kara kawowa, in ta kara a magana ce wanda yake amintacce a wajen ka ya faɗa ma ita, to ta yiwu ya yi kuskuren faɗa amma sai ka sake ji daga bakin wani wanda shi ma amintacce ne, ka sake ji daga bakin wani wanda yake aminte ne, ba ce gaba ɗaya dukkaninsu kowanne a cikinsu ya yi kuskure ai da wuya, abin yana kara wuya ne, yana kara zamowa kamar abu ne ba zai yiwu ba, ita mutaba'a duk ta yadda ta zo dai tana kara karfafa hadisi, to wani mutaba'a tamman wa illa da surat wa nafi'a inda Allah da fadi yake faɗa fa yusharifu fi shay'in fal mutaba'a tamman wa illa da surat wa nafi'a, to idan kuma ya zama matani ya zo da ma'anarsa, to sai a ce an sami shahidi. Kamar shi misalin da cewa bladan fado ya kawo, kamar hadisin da shafi ya ruwaito daga Maliku, cewa Manzala sallallahu alaihi wasallama wato ya ce, ku yi azumi in an ga wata, ku sha in an ga wata. Idan aka rufe muku, to ku cika lissafin Sha'ban kwana 30. Wanda Imami Shafi shi ya ruwaita hadisin daga Maliku da wannan siga. Da sauran wanda suka ruwaya daga Imam Malik sai suka ruwaito, fa in gumma alaikum fa qadiru lahu, ba fa in gumma alaikum fa akmilu Sha'ban ba. To amma da aka bincika, sai aka ga to ai ga ka'adabi ya ruwaito hadisin daga Imam Malik da wannan lafazin da Imami Shafi ya ruwaito, sai zamo an samu mutaba'a cikakkiya. Da ana ɗaukar cewa kai anya Imami Shafi duk da matsayin da yake da shi a faɗi waye ba, ga sauran duk almajirin Imam Malik ga yadda suka ruwaito hadisin daga gare shi, amma shi ya ruwaito shi da wani lafazi da ya bambanta da nasu. To amma da aka bincika, sai aka ga ga shi ma babba a cikin manyan almajirin Imam Malik, shi ma dai haka ya ruwaito hadisin da lafazin da Imami Shafi ya ruwaito, haka shi ma ya ruwaito hadisin. Aka samu hannu uku wanda ya zamo kenan, akalla an samu mutum uku sun ruwaito hadisin daga Imam Malik da wannan lafazin. Wannan sai ya kauda yiwuwar a ce ko Imam Shafi ya yi imani. To kuma da aka ƙara bincikawa, sai aka samu hadisin dai ai ya zo ma shi hadisin ruwayar Imam Malik daga Abdullahi bin Umar ne, amma sai aka samu hadisin kuma ya zo daga ruwayar Abdullahi bin Abbas da lafazin nan yanda Shafi ya ruwaito shi daga Imam Malik, sai a ce an samu shahidi kenan gare shi. Waccan ruwayar ta ƙanabi wannan mutaba'a ce. To wanya kuma ana kwarar idan matan ya zama ya suke ma'anarsa shahidu, sai a ce an samu shahidi gare shi. Ko ya zama ya zo daga wani sahabi daban wanda shi wannan ya ruwaito ba, to sai a ce an samu shahidi. Sai a ce an samu shahidi ga waccan ruwaya. Hadisin da yake yasa wannan gaba ɗaya in faran, sai a ce mufaridi ne. Sai a ce hadisin fardi ne kenan, ya zamo fardi. Da yawa akan kira wato wanda yake ya zo da ma'anar a ce mutabai, wanda yake kawai ba a ma'ana ce ya dace da wannan hadisin, sai a ce to an samu mutaba'a gare shi. Haka su wannan wato akan nufi haka. Shi kuma wanda yake ya zo mutaba'ar akan ce shahidi ne. Shi wanda yake ya zo da sigar mutaba'a, wato ga wanda ya ruwaito wancan na farko, ko daga malaminsa ko daga malamin malaminsa, amma sai a ce an samu shahidi gare shi. Shi yasa abinda ake so a faɗa nan shi ne kalmomin nan guda biyu, yanda aka fara faɗarsu haka malamai suke amfani da su, haka suka fi yin amfani da su. Amma wani lokacin akan samu malaman ko su cikin malaman su sauya, inda sauran malamai za su yi amfani da wannan kalmar sai su yi amfani da ɗaya, inda za su yi amfani da wannan sai su yi amfani da ɗaya, inda za su ce an samu mutaba'a sai an samu shahidi, ko inda za a ce an samu shahidi sai su ce an samu mutaba'a. To akan yi irin wannan. Wato misalin hadisi wanda yake shi fardi ne shine kamar hadisin da Tirmidhi ya ruwaito ta Hammad ibn Salamata daga Abi Ayyuba, daga Ayyuba Sayyidiyani shi kuma daga Muhammad ibn Sirin, Muhammad ibn Sirin daga Abu Huraira, yace Ibn Sirin yace ina zaton Ibn Sirin ya ce daga Annabi ne sallallahu alaihi wasallam cewa a habib habibaka haunan ma so masoyinka amma da sauƙaƙawa fa gware, kai ka tsananta a wajen soyayya don ta yiwu a samu rashin jituwa. Wannan hadisi ne wanda yake fardi, wato bai zo ta wata fuska wadda take tabbatacciya ba, ko da yake ya zo ta fuska da ba tabbatacciya ba, shi ne Wa'ir Hassan ibn Dinarin daga Muhammad ibn Sirin. Amma Hassan ibn Dinarin ɗin nan wanda yake matsayinsa a ruwaya bai wuce matsayin wanda za a ce mutum hukun hadisi ne ba. sunan sa hadisi arwayar hadisi bai a ce maturukul hadisi ba to wannan hadisin da ya waito ba a amfani da shi koda wajen itibari ba amfani da shi shi a kansa ba a itibari amfani da shi a wajen itibari ba zai iya karfafa wani ba shi yasa hadisin nan ya zama karibi ne amma da musalamata daga ayyuban sitiyani daga mahammadin musirin daga abu hurairah daga abu hurairah to hadisi sai ya zama karibi da dai wa'annan tabbatar da amma da musalamata malami ne babba kira shi manyan malaman hadisi ayyuban sitiyani malami ne babba malamin su imam malik ne mahammadin musirin wasu ma suna cewa gaba daya a ta yi ba kamar sa an ya karbo daga abu hurairah to amma gaba daya aka gaba bincike ba a samu hadisin nan ya zo ta wata fuska da za a iya karɓa bayan wannan to shi yasa wannan ya zama hadisi ne wanda yake farji ya zama hadisi ne wanda yake farji to